نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا أولا يمجي نرى نرلي تنم أولا مسلاتي من البركة مسلاتي الهج محمد اندبي anan Dambuwa Road a cikin garin Maiduguri ta jihar Borno a yau 27 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara ta 1431 wanda kuma yanzu daidai da 6 ga watan 9 miladiya ta 2010 a wannan majalisi mai albarka inda muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hijr wanda kuma wannan ita ce rana ta karshe a wannan wata mai albarka a wannan majalisi da muka yi tafsirin alqur'ani daga farkon suratul ibrahim zuwa wannan rana. Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa. Za mu tashi daga aya ta 89. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل إني أنا النذير المبين. كما
Allah ya ce wa qul inni ana an-nadhirul mubin, kace lalle ni ne mai gargadi kuma mai bayyana gargadi. Kama anzalna ala al-muqtasimin, kamar yanda muka saukar da azaban mu akan masu karkasawa, ko kuma ala al-muqtasimin akan masu rantsuwa. Alladhina ja'alu al-qur'ana 'idhin, wadanda suka karkasa al-qur'ani kashi kashi. Fawa rabbika, to na rantsai da ubangijinka. Lanas'alannahum ajma'in, lalle tabbaci hakika sai mun yi musu tambaya gaba daya. Amma kanu ya'malun, game da abinda suka kasance suna aikatawa. Bayan Allah madaukakin sarki ya fada mana irin baiwa da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta alqur'ani, wacce ita ce sama da kowace irin baiwa. Allah madaukakin sarki ya nuna fifikonsa, ko abinda ya fifita shi da shi, ya masa falala da shi na alqur'ani, wanda wannan falala za ta sa ya kasance ba zai zira ido ga abinda Allah madaukakin sarki ya ba ma wasu masu holewa da jin dadi a nan duniya ba, domin shi nashi ya dare na kowa. Sai kuma Allah madaukakin sarki yake umartarsa da ya gaya wa mutane cewa shi mai gargadi ne kuma mai bayyana gargadi. Shi mai gargadi ne ga mutane game da azabar Allah, mai kuma bayyana wannan gargadin, kamar yanda Allah madaukakin sarki ya saukar da irin wannan gargadin bisa ga al'ummomin da suka gabace shi. Daga ciki akwai al'ummomin da Allah ya labarta masa labarinsu a cikin wannan sura, da yadda Allah madaukakin sarki yayi na halakar da su yayin da suka bijirewa annabawansu. Allah ya ce wa qul inni ana an-nadhirul mubin, kace lalle ni ne mai gargadi kuma mai bayyana gargadin. wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai gargadi ne, yana gargadin bayi game da su bi umarnin Allah, domin rashin bin umarnin Allah zai jawo musu azabar Allah. Yana gargadin bayi da su bar saba wa Allah, su bar aikata abinda Allah ya ce a aikata, domin aikata abinda Allah ya ce a aikata, wato su bar aikata abinda Allah ya haramta aikatawa, domin aikata abinda Allah ya haramta zai jawo musu fushin Allah. Yana yin wannan gargadin kamar yadda yazo a cikin sahihaini hadisin Abu Musa al-Ash'ari, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa inna ma masali wa masalu ma ba'athani Allah bihi ka masali rajulin اتى قومه فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان فالنجاء النجاء فاطاعه طائفه من قومه فادلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبه طائفه منهم فاصبحوا مكانهم فسبحهم الجيش فاهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من اطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. النبي صلى الله عليه واله وسلم يجي مثالنا ده مثال ابين ده الله يا ايكوني ده شي كمر مثال متمن متن ne da yazo ya samu wasu mutane yace ya ku wadannan mutane ni na ga runduna masu kawo muku hari da idanuwa na wadannan na gansu da ido na don haka ni mai muku gargadi ne kamar yanda wanda yake yi wa mutanansa gargadin hadarin da zai fuskance su, wanda saboda tsorata da razana har ya fito tsirara bai ma tsaya ya sa kaya a jikinsa ba. To ni mai muku irin wannan gargadin ne na gaggawa. Fannaja'an naja, kowa ya tsira da kansa, kowa ya tsira da kansa. Sai ya zama wasu mutane sun masa da'a, sun tashi cikin dare sun hada kayayyakinsu sun kama hanya cikin sauki. Allah madaukakin sarki ya tsirar da su. Wasu kuma suka ƙaryata wannan mai gargadin, suka ƙaryata wannan mai fadakarwar, suka wayi gari a gurin su ba inda suka motsa. Wannan runduna ta kawo musu hari, ta halaka su, ta yi kace-kace da su. Manzo Allah ya ce, to wannan shine misali na wanda duk ya bi ni, ya bi abinda nazo da shi, to shine zai tsira. Wanda kuma ya ƙaryata ni, ya saba wa abinda nazo da shi, ya ƙaryata abinda nazo da shi na gaskiya, to wannan shine zai halaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine annadhirul mubin, mai bayyana gargadi din, ma'ana yana fitowa yayi shi karara, ba a boye yake yin shi ba a bayyane. Sannan kuma gargadi ne wanda yake tattare da hujjoji bayyanannu, hujjoji gamsassu isassu. Allah ce kama anzalna 'alal muqtasimina, kamar yanda muka saukar ga waɗanda suke masu karkasawa. Al-muqtasimina, malamai sun yi sabani wajen bayyana ma'anar al-muqtasimuna. Wasu suka ce al-muqtasimuna masu rantsuwa ake nufi, ana kuma nufin mutanen annabi salihu, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi. Wannan rantsuwa da suka yi ita ce Allah yake kiransu da sunanta, wato suka yi rantsuwa su tara din nan masu barna a doran kasa, ba sa son gyara, ba sa son zaman lafiya. Suka yi rantsuwa lanubayyitannahu wa ahlihi, lalle za mu aukawa annabi salihu, za mu auka masa shi da iyalansa, mu karkashe su. Sun ban lanakulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahli wa inna lasadiqun, da safe mu tashi mu ce mu ba mu san waye kashe shi ba, saboda haka mu masu gaskiya ne. Don haka wasu malamai suka fassara wannan al-muqtasimina da cewa ana nufin mutanen annabi salihu sune wanda suka yi rantsuwa cewa za su halaka shi. Mujahid yana daga cikin waɗanda suka yi wannan fassara. Wasu kuma suka ce al-muqtasimun ana nufin kafiran Qurayshawa, waɗanda suka riƙa yin rantsuwa wajen ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut, suna rantsuwa iya rantsuwarsu, suna rantsuwa tukuru cewa Allah ba zai tasar da wanda ya mutu ba, kamar a cikin surar da ta gabata, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, ba kun yi ta rantsa ba cewa ku ba za ku gushe ba, ba za ku abin nan, ba za ku bar duniya ba, ko kuma inda Allah yake cewa haula'i allazina aqsamu haula'i allazina aqsamtum la yanaluhum Allahu birahmatin, waɗannan su ne waɗanda kuka rika rantsuwa cewa rahamar Allah ba za ta same su ba, to waɗannan su ne waɗanda suka ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk sanda za su ƙaryata shi akan wata wani lamari to sai sun yi rantsuwa akan wannan, to shine Allah ya kirawo su masu rantsuwa. Wasu kuma suka ce ana nufin wato larabawan abin nan Qurayshawa waɗanda suka ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma al-muqtasimin anan ba rantsuwa ake nufi ba, al-muqtasimin ana nufin masu karkasawa waɗanda suka karkasa ra'ayinsu game da Al-Qur'ani. Wasu su ce Annabi sallallahu alaihi wasallam matsafi ne, wani lokaci su ce mai taɓin hankali ne, wani lokaci kuma su ce boka ne, wani lokaci su ce mawaki ne, wani lokaci su ce abin da yake faɗa a satirul awwalin wato tatsuniyoyin mutanen farko ne. Wannan kuma abu ne da ya faru lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo yana karanta Alkur'ani, suka kasa haɗa bakinsu game da abin da za su kushe Alkur'ani da shi, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza. Ƙarshe Al-Walid ibn al-Mughira ya tara su ya ce to yana ganin ya kamata idan lokacin hajji ya matso alhazai suka fara zuwa, to ya kamata mu rarrabu ƙofofin shigowa maka, ko ina a samu wani wakili namu wanda zai tsaya yana gargadin mutane game da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana gargadin su cewa idan sun shigo fa akwai wani yana nan ya bayyana yana da awar shi Annabi ne. To saboda haka sai suka karkasu su wajen 16, kowa ya tsaya a wani gwadabe da ya san cewa alhazai na shigowa ta nan. Wani ya ce ai kar ku yarda da wannan da za ku iske a Makka, yana cewa shi Annabi ne, kar ku yarda da shi, boka ne. Wani ya ce matsafi ne, wani ya ce mawaki ne, wani ya ce mai taɓin hankali ne, wani ya ce asatirul awwali, wato kowa ya zaɓi wata sifa mummuna ya jingina Annabi sallallahu alaihi wasallam gare ta. To shine waɗannan su ne masu karkasawa, wato sun karkasa ra'ayinsu game da Annabi sallallahu alaihi wasallam, al-muqtasimin ana nufin masu karkasa ra'ayinsu game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ayar gaba ta ce allazina ja'alul qur'ana idin, sune waɗanda suka mayar da alqur'ani kashi-kashi, wato suka bashi sifofi daban-daban, wasu su ce bokanci ne, wasu su ce tsafi ne, wasu su ce wato tatsuniya ne, wasu su ce taɓin abin nan taɓin aljanu ne, kowa ya faɗi abin da ya ga dama. Wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar al-muqtasimina, wasu kuma suka ce al-muqtasimina ana nufin yahudawa, yahudawa sune waɗanda suka karkasa littafin da Allah ya ba su. Don haka Al-Qur'an anan ba ana nufin Al-Qur'ani ba, ana nufin abin karatu, wato abin da Allah ya ba su na wahayi, suka zama sun yarda da wani ko ba su yarda da wani ba, kamar yadda Allah ke cewa abin nan inda Allah madaukakin sarki ke cewa ma qadarullahu haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay, kul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira taj'alunahu qaratisa, wato abinda Allah ya bawa Annabi Musa alayhi salam na at-taura kuna sanya su a cikin takaddu, ma'ana kuna rubuta su, tubdunaha wa tukhfuna katsira, kuna bayyana wasu daga ciki wasu kuma ku koye, wato nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, suna imani da wani sashi su kafirce ma wani sashi. Saboda haka waɗannan su ne Allah madaukakin sarki yake zargi da cewa sun karkasa Al-Qur'ani, sune allazina ja'alul qur'ana idin, wato sun yadda da wani sashi, wani sashi kuma sun ki yadda da shi. Wasu malamai suka ce ana nufin yahudawa da nasara, waɗanda suka rika cewa mun yadda da wani bangare na Al-Qur'ani, shine abin da ya dace da littattafan da muke da su, ba mu yadda da abin da ya saba wa littattafan da suke hannunmu ba. Saboda haka sai suka karkasa Al-Qur'ani, wani abin suka ce gaskiya ne saboda ya dace abinda suke tare da shi na At-Taura da Injila, wani bangaren kuma suka ce ƙarya ne, ba su yarda da shi ba, wanda Allah yake cewa afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd, yanzu kwa yi imani da wani bangare na littafi sannan ku kafirce mu wani bangare, wanda littafi ne duka Allah ne ya saukar da shi, ya za ku ce bangare kaza gaskiya ne, bangare kaza ba gaskiya bane. Wasu malamai suka ce waɗannan su ne suka sanya Al-Qur'ani kashi-kashi, wasu malamai suka ce ai sukan yi izgili wani lokaci da Al-Qur'ani ma a junansu, sai su rika tsokanar junansu, wanda ya ce ni na ɗauki Baqara, kai ɗauki Ali Imrana, wance ce kai dau nisa'i a ni na dauki ma'ida wato suna izgili da alqur'ani suna bayayye ne da shi to su ne Allah yake gaya musu cewa ka gaya musu kai mai gargadi ne gargadin da kake yi kana musu gargadin azabar Allah ta same su kamar yanda azabar Allah ta samu waɗanda suka gabata kama anzalna ala almuqtasimin alladhina ja'alu alqur'ana aidin wanda suka sanya alqur'ani kashi kashi Allah ya ce fa rabbika to na rantsa da ubangijin kala nas'alannahum ajma'in tabbas haqiqa sai mun yi musu tambaya dukkanin su ɗaya bayan ɗaya ubangiji madaukakin sarki a wani guri yace za a yi tambaya fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin waqifuhum innahum mas'ulun wasu ayoyin su nuna cewa za a yi tambaya za a tambayi waɗanda Allah ya aiko da waɗanda aka aiko wa manzanni ubangiji sai yayi wa kowa tambaya ya tambayi annabawa yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtum ranar da Allah zai tara manzanni ya ce wace irin ansa aka baku wato kaga akwai tambaya kenan a wasu a wani gurin kuma ubangiji ya nuna cewa babu tambaya fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan a wannan rana babu wanda za a tambaya game da laifinsa mutum ne ko aljini to shine wasu suka ce to ya za a hada tsakankanin waɗannan ayoyi da inda Allah ya ce za a yi tambaya da kuma inda ya ce ba za a yi tambaya ba to shine malamai suka ce inda aka ce za a yi tambaya ana nufin tambaya ta zargi tambaya ta a tabbatar masa da laifi ba wai tambaya ne yayi bayanin abinda ba a sani ba ubangiji babu abinda yake buya a gare shi ya san komai don haka tambaya ce ta zargi alam ya'tikum nazir qalu bala qad ja'ana nazir irin wannan tambaya shin mai gargadi bai zo muku ba kaga ba wai dan ana tambaye su dan ba a san mai gargadi ya zo musu ko bai zo musu ba amma dan su tabbatar da laifin da suka yi ubangiji yake tambayar su dan su yi ikrari saboda haka wannan shine su'alut taqriya su'alut tawbih tambaya ta kwankwasa tambaya ta zargi tambaya ta tabbatarwa da mai laifi laifinsa ya tabbata cewa shi mai laifi ne inda kuma aka kore tambaya aka ce babu maganar tambaye a tambaye aljani ko mutum laifinsa ana nufin babu inda za a tsaya a tambaye shi don ba a san me yayi ba irin wannan tambayar ta ana so a san abin da ya aikata wannan tambayar ita ce Allah ya korewa wasu malaman kuma suka ce a ita alkiyama zango zango ne wato mahatta mahatta ce nan gurin akwai inda za a yi tambaya akwai inda ba tambaya saboda haka inda aka ce za a yi tambaya gurin tambayar ne inda aka ce ba tambaya gurin da babu maganar tambaya ne amma kanu ya amalu game da abinda suke aikatawa din nan ubangiji madaukakin sarki zai musu tambaya ko kuma amma kanu ya amalu suka ce ana nufin game da kalmar la ilaha illallah wanda suke karyatawa suke mata izgili suke ma wato suke hada Allah madaukakin sarki da wani suke yarda da ita ubangiji ya ce fasda bi ma tu'mar
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
Allah ya ce fasda bima tu'mar ka tsage gaskiyar abinda aka umarce ka da shi wa a'rid 'anil mushrikina ka kawar da kai gabarin masu shirka inna kafainaka almustahzi'ina lalle mu min isan maka sharrin masu izgili alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar sune waɗanda suke sanya wani abun bauta tare da Allah fasaufa ya'lamuna to ba da dadewa ba za su sani wala qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun kuma haqiqa muna sane da cewa kirjinka yana kuntata game da abin da suke fada fasabbih bihamdi rabbika to kai tasbihi tare da godewa ubangijinka, wa kum minas sajidi, ka kasance daga cikin masu sujjada, wa'bud rabbaka, kuma ka bauta wa ubangijinka, hatta ya'tiyakal yaqin, har dahir ya same ka. Ubangiji madaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da ya tsage gaskiya, ya fasa kwai, ya faɗi gaskiya komin ɗacinta. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna cikin Qurayshawa lokacin da aka yi masa wayi, tun lokacin da aka saukar da ya ayyuhal muddathir qum fa anzir, ya zauna cikin Qurayshawa yana wa'azinsa a ɓoye. Musulmi suna musulunta a ɓoye, duk wanda ya musulunta in yana so zai yi ibada, zai yi sallah, to sai ya shiga can cikin duwar watsu, ya ɓoye tsakanin dutse da dutse, anan zai yi sallah, ba zai iya fitowa ya bauta wa Allah ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana buya shi da sahabbansa a cikin Darul Arqam, haka suka zauna tsawon shekara uku ko hudu. Daga baya lokacin da suka yawa, Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa to ya fito ya fasa kwai, ya fito ya tsage gaskiya, ya fito ya bayyana gaskiya kowa ya ji. Allah ya saukar masa da wannan ayat, fasda bima tu'mar, ka fito ka tsage gaskiya, ka fito ka fasa kwai, ka fito ka fada kowa ya ji, ka fada abinda aka umarce ka da shi. Abinda aka umarce annabi sallallahu alaihi wasallam shine yada musulunci, bayyana da'awa ta islama. To ya fito yayi da'awarsa a fili, wa a'rid 'anil mushrikeen, kuma ka kawar da kai daga mushrikai, wato kai banza da su, kada ka damu da abinda suke fada maka, kada ka damu da sharrace-sharrancen su da ƙaryace-ƙaryacen su, kai dai kai ta wa'azinka kanka tsaye, babu ruwanka da abinda suke faɗa ko suke kulla maka. Inna kafainakal mustazi'in, lalle mu min isan maka da sharrin masu izgili. Wato anan Allah madaukakin sarki yana nuna masa cewa lalle zaka ci gaba da samun kalubale, wurin shawa da makiya Allah za su ci gaba da yi maka zagon ƙasa. Wannan kada ya sa ya dakire ka, kada ya hana ka bayyana gaskiya. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta gamuwa da abubuwa. Mun ji farkon sura, ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr innaka la majnun, ya kai wannan da aka saukarwa da wannan wa'azi, kai mai taɓin hankali ne. Irin waɗannan maganganu Allah yake gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya kawar da kai, kada ya damu da wannan, kada wannan su yi masa tasiri, ya ji ba zai iya sanda sako ba. Kuma Allah madaukakin sarki ya alkawari cewa zai tsaya masa, zai bashi kariya, ya isan masa sharrin masu izgili. Wanda zai yi izgili da fatar baki, Ubangiji madaukakin sarki ya ce mu za mu tsaya maka, mu za mu baka kariya akan wannan. To ina ga wanda zai ce zai taba annabi sallallahu alaihi wasallama ko yayi yunkurin halaka shi? Babu shakka wannan min babu aula, annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu kariya. Don haka anan Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama kada wani abu ya tsorata shi. In dai batun fadar gaskiya ne, to ya ci gaba da fada. Wanda duk kuma zai yi kulle-kulle da makarkashiya da makirce-makirce, je ya yi ta yi, Allah madaukakin sarki shi zai tsaya masa. Wannan alkawari da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ta tabbata tun a lokacinsa. Mun ga yadda Allah madaukakin sarki ta ba shi kariya tun lokacin baya da kowa tare da shi. Ko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yana sallah, Abu Jahal ya zo cikin mabiyan, cikin abokansa, yake cewa duk sanda abinnan waye zai iya, duk sanda Muhammad ya zo yana sallan nan tashi, in ya ɗora goshinsa a ƙasa waye zai iya taka wuyansa? Kowa ya shiru, ya ce to ni zan yi. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sallah, ya yi sujjada, Abu Jahal sai kawai ya nufo inda yake gadan-gadan, daniyar zai taka wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam. Sauran Qurayshawa kuma sun zura ido su ga ikon Allah. Can sai suka ga Abu Jahal ya juyo ya zundumo a guje, ya zo ta rijiya gabansu. Lafiya ya Abul Hakam, ya muka ga, yace wallahi kawai wani rami na gani a gabana, wuta na ci. Yace wuta na gari tana ci a wani rami, wato ganga-ganga. Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi wallahi da ya matso, da wannan wuta ta ci shi, kuma da mala'iku sun yi kace-kace da shi. Da mala'ikun Allah sai sun yi kace-kace da shi, sai sun kaffa shi udwan udwan, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne Allah ya saukar a cikin suratul Alaq, kalla innal insana la yaghgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruja ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadhaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin-nasiya Allah ce in har bai hanu ba in bai shiga taitayinsa ba lanasfa'an bin-nasiya lalle za mu kama gashin makwarkwadar kansa nasiyatin kadiba makwarkwadar kai makaryaciya khati'a mai ganganci falyad'u nadiya ya kira wa yan dabasa sanada'u zabani mu kuma za mu kira masa mala'iku to kaga wannan inna kafainakal mustahzi'ina lokacin da Abdullah ibn Qami'a a yakin Uhud ya harbi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dake Annabi sallallahu alaihi wasallam har hakoran sa suka zube yaje yana takama cewa shi ya kashe ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya fita yaje Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku barshi zai gamu da gamansa da ya fita aka bar wannan yakin da ya koma wani dan taure irin dan taure na wanda yake rayuwa akan duwatsu shi ya samu ya dinga tunkuyinsa da kai da kafansa sai da ya kace da shi ka duba dan taure ma yana ya zama dakaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sojan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai tsaya ya kare martaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda in kai ba za ka kare martaban manzon sallallahu alaihi wasallama to akwai masu kare martaban manzon Allah hatta dabbobin nan da kake gani a cikin addurarul kamila na Ibn Hajar yana bada labari cewa akwai lokacin da wani daga cikin sarakunan Mughal sarakunan Tatar ya zama Kirista sai Kiristoci suka zo domin su taya shi murna ya shiga addinin Kirista saboda sai wani daga cikin Kiristoci ya rika zagin manzo Allah yana faɗa masa kalmomi wato miyawu akwai wani karam farauta daure a gurin sai kawai aka ga yatsinki ya kawo mutumin nan cafa da kiyar aka bambare Kiristan nan sai wani a gurin yace kai wannan fakaran ya kawo maka cafa ne haka saboda kana zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace a'a ba haka bane kawai kare ne miji da izza miji da girman kai ya ga ina magana ina nuna shi shine ransa ya baci amma ba dan wannan bane sai kawai ya ci gaba da abin da yake ai ba an kara ba da karan nan ya kara yunkurowa ya kama shi sai da ya daina numfashi kare wannan da kare na ya zama mai kare martabar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to duk wanda zai ja da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ba zai ga shi yasa Ibnu Taymiyya a cikin Asarimul Maslul ala shatimir rasul yake cewa duk wanda zai ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko badin badaddi ko da ba a wannan lokacin ba ku sa ido sai kun ga yadda Allah zai rishi sai kun ga irin yadda zai wulaka domin Allah ne yake cewa inna kafainakal mustahzi'in ce fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin inna kafainakal mustahzi'in akwai lokacin da wani kirista ne ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka ga Ibn Taymiyya ya je yayi masa kaca sai aka je aka gaya wa sarki cewa Ibn Taymiyya yana so ya tada hankali ya je ya yi fada da wani kirista har aka kama Ibn Taymiyya ma aka tsare shi wasu awowi daga baya aka saki Ibn Taymiyya shi kuma wannan mutum wanda ya wannan zagin sai ya fita a hanya dan uwansa ya kashe shi haka Ubangiji yake kare martabar manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace zai taba manzo sallallahu alaihi wasallam to kazar ido sai kaga yadda Allah madaukakin sarki zai masa haka nan duk wanda zai izgili da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba zai kai labari ba Allahu akbar wato izgili da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam hadari ne da ita hadari ne da ita akwai wanda yaji ya zo majalisin hadisi sai ya ji malamin hadisi yana karanta falalar dalibul ilmi wanda ya fita neman ilimi innal mala'ikata la tada'u ajnihata li talibul ilmi ridan bima yasna mala'iku suna wato shimfida fukafukansu ga dalibin ilimi domin nuna yarda ga abin da yake sai ya rika dariya wato kenan yanzu mun fito kan fukafukan mala'iku muke tafiya sai yana dariya wato yana izgili da wannan maganar har ma idan ya fito wato sai ya rika dan daddaga kafa sai kan taka in ji musu rauni bara in dinga tafiya a hankali kai in ji wa mala'ika fiken mala'ika rauni to kawai wata rana sun fito yana wannan izgilin wasu kusoshi suka shiga kafafuwansa dalilin gurguncewa su kenan har abada kafafun ba su ƙara aiki ba saboda yayi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam izgil kuna karanta a cikin sahih bukhari hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake gaya mana ake gaya mana cewa wani mutum yana cin abinci tare da manzo sallallahu alaihi wasallam yana ci da hagu annabi ya ce sa hannun dama sai ya ce ba zan iya ba shikenan annabi ya ce fa masafa to kada ka iya daga wannan duk Allah ya shan yadda hannun daman nashi akwai wanda shi ma ya rika yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam abin nan Kirista ne ya ce ya musulunta hadisin sai yana nan cikin Bukhari Kirista ne ya ce ya musulunta ya zo ya zauna a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya haddace bakara da Ali Imran har ma in an zo da wasu abubuwa yana rubutawa kawai sai ya riddai koma cikin kafirai da ya koma cikin kafirai sai ya rika fadar miyagun maganganu akan manzo sallallahu alaihi wasallam kawai sai mutuwa ta zo ta kan masa da ya mutu suka dauke shi hadisin sai yana cikin Bukhari suka dauke suka je suka binne shi kashi gari suna duwa suka samu kasa ta tofo shi ta furzo shi yau daina wari suka zo suka ce mutumin nan kaga Muhammadu da sahabbansa sun tono shi ko saboda suna jin haushinsa suka kuma yin rami mai zurfi sama da rajiya suka kuma binne shi kasa ta kuma furzo shi karo na uku suka da suka ce kai mutanen nan ba su kyale shi ba bara mai ramin da ya fi wannan suka yi rami mai zurfin gaske suka tura shi karo na uku suka samu kasa ta furzo shi suka ce to wannan abin ya fi karfin mu haka duk wanda zai taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna ka fainaka mustahzi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fu gaban wargi wani ce zai taba manzo sallallahu alaihi wasallam ko zai masa izgili ka sa ido ka gani yanzu kwanan nan ake ta yada test cewa akwai wani ya ce zai fito ya kona alqur'ani wani shugaban wata coci wata karamar coci a America saboda wai murna da zagayowar September 11 to shi qur'ani zai yi bikin sa to yanzu yana nan an zo an jimke shi an kama shi an je an daure shi saboda an same shi ana tuhumar shi da yana safarar kananan yara ana cikin wannan circulating da abin nan sai kuma ga labari ya bayyana cewa an tafke shi wasu waye suka tafke shi ɗan uwansa Arnan yana can a kargame ana zargin sa da cewa yana safarar yana fasa kaurin kananan yara to duk wanda zai ce zai ja da Allah to kyale shi wanda yace zai hada gata zai hadiye gata ne to karke masa kotar don haka Allah madaukakin sarki shi wannan alkawarin sukan ba za su daina izgilin ba shi kuma Allah madaukakin sarki ba zai kyale su ba Allah ce alladhina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar wadanda suke sanyawa wani abun bauta tare da Allah fa sawfa ya'lamuna ubangiji yace ba da dadewa ba nan ba da dadewa ba za su sani wannan tsoratarwa ce mai tsanani game da dukkan wani wanda zai ja da Allah ya yi shirka da Allah ya ce zai wulakanta sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan sai Allah ya ce wala qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun kuma hakika mun san cewa kirjinka yana kunci wato kana jin takuruwa da damuwa da bacin rai akan maganganun da suke yi wato maganganun da suke yi na rashin kunya da izgili da ƙaryata ka da ƙaryata alqur'ani da cewa tatsuniya ne da cewa alqur'ani bokanci ne ko waka ce ko sihiri ne mun san cewa wannan yana damunka fasabbih bihamdi rabbika to kai tasbihi tare da gode ubangijinka wato ka manta da abin da suke yi na yi maka barazana ka ci gaba da isar da sakon Allah ka dogara ga Allah ka sani Allah madaukakin sarki shi zai tsaya maka shi zai isar maka shi ne mai taimakonka ka shagalta da ambaton Allah ka shagalta da godewa Allah ka shagalta da tasbihi da bauta masa wannan yasa malamai suka ce duk wanda yake cikin damuwa da kunci to in yana so ya samu maganin kuncin da yake ciki to ya je ya yi ta tasbihi da tahmidi da sallah shine ma'ana fasayinu bisabri wassalah ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila sallah duk sanda wani abu ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam sai yaje kama sallah. Don haka duk wanda yake jin damuwa, to maganin damuwa shine tasbihi da tahmidi da ibada, ibadar kuma sallah. Wannan su ne maganin damuwa, domin duk lokacin da ka koma ga Allah, to za ka rena duniya da abin da yake cikinta, za ka ga cewa ba komai bane. Don haka in wani abu ne ka rasa, sai ka ga cewa ai ba komai bane, tunda duk abin nan da ka rasa a nan duniya yake, a nan duniya za ka mashi. Wa kullu alladhi fawqa turabi turab. Don haka wannan ba zai tayar maka da hankali ba, domin yanzu ka halarto da kaskancin duniya a gabanka. Abin da yasa da kake cikin damuwa, saboda kana ganin girman duniyar ne, kana ganin wata aba ce. To yanzu ka halarto da cewa duniyar nan ba komai bace, to wannan zai sa sai ka nutsu, kaga cewa in wani abu ne ka rasa ba komai bane. Haka nan in wata damuwa ce, in wani abu ne ya same ka na bacin rai, to in dai har Ubangiji ya yarda da kai, to kai ka gama samun komai. Idza niltu minkal wudda fal kullu hayyin, ko idza niltu minkal wudda fal malu hayyin wa kullu ladhi fawqa turabi turab. In dai ka yarda da ni, kana so na, to komai ma ni a guri na mai sauki ne, saboda duk abin da ke kan ƙasa ko ƙarshen sa ƙasa. Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika, kai tasbihi tare da godewa Ubangijinka. Wa kum minas sajidin, ka zamo cikin masu sujjada, wato ka zamo cikin masu sallah. Kamar yadda yazo a hadisi na Nu'aym ibn Ammar, yace ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allahu ta'ala ya ibn adam la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwal an-nahari akfika akhirahu. Ya kai dan adam, kada salloli raka'o'i hudu su gagare ka a farkon rana, farkon yini, ni kuma zan ji maka, wato zan dauke maka duk nauye-nauyen ka na karshen yinin ka, wato duk abin da zai dame ka na karshen yinin ka, ka ba mun, ni zan yi maka maganin sa. Kai dai kai raka'a hudu fi awwalin nahari. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila salah. Allah ce wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ka dimanci bautar Ubangijinka, wato ka ci gaba da bautar Ubangijinka, ka dimanci bautar Ubangijinka har yaqini ya zo maka. Yaqini anan shine mutuwa, wato shine dahir, shine yaqini. Kamar yadda Salim ibn Abdullah yake cewa da sauran malamai, cewa al-yaqinu ana nufin al-maut, kuma wannan shine dalili ya nuna a cikin Al-Qur'ani. Allah madaukakin sarki yana magana akan yan wuta, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallina wa lam nakum nut'imul miskina wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmid din hatta atana al-yaqin. Kaga yaqini anan ana nufin mutuwa. Aka ce wa yan wuta, menene ya shigar da ku wuta? Suka ce a hakika ba ma cikin masu sallah, kuma ba ma ciyar da miskini, kuma mun kasance muna kutse tare da masu kutse, muna kutsawa cikin ƙaryata maganar Allah da izgili, kamar yadda muka ga wasu suna yi. Mun kasance muna ƙaryata ranar sakamako hatta a tanar yaƙin, har yaƙini ya zo ya same mu, wato har mutuwa ta same mu. A cikin Sahih al-Bukhari hadithin Ummul Ala, wata mata daga cikin matan Madina ke cewa manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya shiga wajen Usman ibn Maz'un, wani sahabin sa ne da ya rasu, annabi sallallahu alaihi wasallama ya je wajen jana'izarsa, sai ita wannan mata yar Madina Ummul Ala sai ta budi baki ta ce rahmatullahi alayka abas sa'il fa shahadati alayka laqad akramaka Allah. Sai take cewa Allah ya ji kanka Abu Sa'id, ni dai shaidar da zan maka, lalle Allah ya karrama ka, wato ka samu shahada. Babu shakka wannan babban mutum ne, sahabi ne, don haka ita tana masa shaida cewa lalle Allah ya karrama shi, wato lalle wanda ya samu gidan aljanna. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ita wa ma yudriki anna Allah akramahu, ta ya kai kika san Allah ya karrama shi. Fa qultu, sai ita Ummul Ala tace bi abi wa ummi ya rasulullahi faman, tace mahaifina da mahaifiyata, fansa ne gare ka ya manzon Allah, waye zai sanar da ni kuwa? Ai babu wanda zai mun wahayi. shine annabi ya ce amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin, shi dai kam yaqini ya zo masa. Kaga anan me yake nufi da yaqini ya zo masa? Mutuwa. Shi kam Allah ya karbi ransa, shi kam yanzu ya ga dahir. Wa inni la arju lahu al-khair, ni ina masa kyakkyawan fata, fata na alkhairi. Wato yana nuna masa cewa ki masa kyakkyawan fata, haka ake so, ba ki yanki kat ki ce dan aljanna bane. To wannan aya tana daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da ita, wa abudu rabbaka hatta ya'tika al-yaqin, cewa ibada musamman sallah wajibi ce ga mutum matukar hankalinsa yana nan a tare da shi, matukar yana tare da hankalinsa, to wajibi ne ya yi sallah. Rashin lafiya ba za ta hana shi sallah ba, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga Imran ibn Husayn cewa salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan wa illam tastati fa ala jamb, kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba ka zauna, in ba za ka iya ba ka kishingida, duk a halin da kake kai sallah a haka. Ibn Kathir yake cewa da wannan aya za a iya kafa dalili akan mutanen da suka fandare wa hanyar Allah, malahida, wasu ne da suke jingina kansu da musulunci, suna jingina kansu da sufaye ne, amma kuma suna yi wa Allah shishigi, suna yi wa manzon Allah shishigi, suna cewa al-yaqinu ana nufin al-ma'rifa, wato wa'budu rabbaka hatta ya'tika al-yaqin, kai bauta wa ubangijinka har sai ka zama arifi, in ka zama arifun billahi to ka daina bauta, saboda kai ka haye, ka haye gadar, kai ka wuce wannan, sai dai ka barwa awamun nasu gama garin mutane, amma kai ba maganar ka bauta wa Allah, don haka in ka zo ma ka ga wani yana bauta yi masa dariya, wannan bai kai ba tukunna. Sau haka su suna cewa idan mutum ya yi wusuli ya kai matakin ma'arifa, shi ne suka ce ita ce yaqini din, to shi kenan dukkan wani ibada da aka farlanta bawa ta faɗi da kansa. Ibn Kathir yake cewa wannan kafirci ne, bata ne, kuma jahilci ne. Yace domin annabawa su da sahabbansu sun fi kowa sanin Allah, sun fi kowa ma'arifa. In kana magana sanin Allah ne, babu wanda ya kai su. Su suka san Allah, suka san haƙoƙin Allah, suka san sifofin Allah da abin da ya cancanci a yi masa na girmamawa. Amma kuma su suka fi kowa bauta wa Allah, su suka fi kowa bautar Allah, da nace wa aikata aikin alkhairi, su nace akan aikin alkhairi har zuwa mutuwarsu. Don haka anan ana nufin al-yaqin, ba ana nufin ma'arifa ba, kace ka kai wani mataki da kai ba sai ka bauta wa Allah ba, ana nufin mutuwa. Wannan shine abinda Al-Qur'ani ya nuna, shine abinda kuma fassarar manzo sallallahu alaihi wasallam ta nuna ga kalmar yaqini. Babu wani matsayi da mutum zai taka ya ce ya fi ƙarfin bautar Allah, wanda duk kaga yana faɗar haka to zindiki ne, ba musulmi ba ne, wanda zai ce shi ya taka matakin da ya fi ƙarfin bautar Allah, yake cewa wai to wa zai bautawa? Har ma wani daga cikinsu yake cewa fa'abuduhu wa ya'buduni wa ahmaduhu wa yahmaduni, in bauta masa shi ma ya bauta mun, in gode masa shi ma ya gode mun. Wato muna kawai dai muna exchange din bauta ne, shi ya mun ne in masa, wato ba ni gishiri in baka banda muke da shi, cuɗanni in cuɗe ka muke. To kaga wannan kafirci ne, bata ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam duk matsayinsa bai daina bautar Allah ba, har Allah ya karbi kansa, ya karbi ransa. Shine ma'anar wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah madaukakin sarki ka ba mu jajircewa da dagewa bisa bautarka, bauta sahihiya bisa sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan ita ce karshen wannan sura, da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya yafe mana. Daga ƙarshe, wannan ba shi ne ƙarshe ba, saboda kamar yadda ku sani wannan masallaci majalisa ce ta ilmantarwa da karantarwa, saboda ka illa iyaka dai shi watan Ramadan yana da wata ruhaniya ta musamman, dan adam yana ƙara jaddada nishadinsa da karsashinsa a ciki kawai. Amma in watan Ramadan ya wuce, ya kamata dan adam ya ci gaba da abin da yake yi na sauraron karatu da sauraron ilmantarwa. Kada ka ce a Ramadan kawai za ka zo ka ji karatu, in Ramadan ya wuce shikenan kun yi sallama sai kuma wani Ramadan, to ka zama wanda bai san Ubangiji ba sai a Ramadana. Wasu daga cikin magabata suna tabban li insanin la ya'lamu rabbahu ko la ya'budu rabbahu illa fi Ramadan. Tir da mutumin da bai san yana da Ubangiji ba sai Ramadana. Saboda ka Ramadan wani lokaci ne da zai kara maka caji, ya kara maka kaimi. In Ramadan ya wuce ka ci gaba da abin da kake yi na bautar Allah da sauraron maganar Allah da sauraron hukunce-hukuncen Allah. Saboda ka wannan masallaci kuma na san guri ne da ake karantarwa ala madaris sana, duk kwanakin shekara ana karatu a wannan masallaci. Saboda ka za a ci gaba da raya shi ta hanyar ilimi, ta hanyar karantarwa, ko kuma za ku ci gaba da raya shi ta hanyar halartar ku. Daga ƙarshe, kamar yadda muka saba, duk wanda ya yi maka alfadl, ya yi maka alkhairi, to ka ambace shi ka gode masa. Wannan sunna ce ta musulunci, la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas, wanda duk ba zai yi wa mutane godiya bisa ga abin da suka yi ba, to wannan ba zai gode wa Allah ba. Saboda haka za mu bi ga godiyarmu ta musamman tare da addu'a ta fatan alkhairi ga wasu mutane, da wasu kwamitoci, da wasu ƙungiyoyi waɗanda suna da ruwa da tsaki wajen tafiyar da wannan aikin alkhairi, da wannan karatu, da wannan majalisi da ake tsawon wannan wata. Wasu an san su, wasu ba a san su, wasu a fili suke, wasu a ɓoye suke, akwai sojojin bayyana, akwai na ɓoye. To dukkaninsu muna miƙa musu godiyarmu ta musamman tare da addu'a da fatan alkhairi. Ba za mu manta ba da shi mai wannan masallaci, wanda ya gina wannan masallaci, Alhaji Muhammad Indimi, wanda shi ne sanadiyar wannan alkhairi da yake gudana. Kamar da ba za mu manta da Sheikh Ja'far Mahmud Adam ba. Ɗansa da rahama, Allah ya kwarara rahamarsa a kabarinsa. Allah maɗaukin sarki ya sanya waɗannan ayyuka na shi na alkhairi cikin mizaninsa ranar gobe kiyama. Yana daga cikin waɗanda suka taimaka wajen assasa wannan sunna a wannan masallaci. Muna godiya ga gwamnatin jihar Borno, sannan muna godiya ta musamman ga mataimakin gwamna Alhaji Adamu Shatti mai guda dibal, wanda yadda kuka ga tun da aka fara azumin nan shi yake zuwa har gida ya ɗauko ni. Kuma za ka ga shi yake tuƙo ni da kansa. Babu shakka ba kowa zai yi wannan ba sai wanda ya yarda cewa abin nan da ake yi alkhairi ne kuma yana da kima. Inna ma ya'riful fadla li ahli al-fadli ulul fadli. Duk wanda kaga yana kimanta abu mai kima, wanda ya kaga yana darajta abu mai daraja, to shi ma yana da daraja. Muna masa godiya ta musamman. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya alkinta bayansa da zuriyarsa, Allah ya wuce masa gaba a cikin al'amuransa. Kamar yadda muke godiya ga mai girma Shehun Borno da uwar gidan mai girma gwamna Hajiya Fatima Ali Sharif, wacce duk shekara za ta aiko da buhun sukari 10, buhun shinkafa 10 wannan masallaci, tun kafin mu buɗe baki mu ce a kawo. Allah ya saka mata da alkhairi. Haka nan akwai Alhaji Kyari Sandabe, ɗan uwa barista Adamu Musa, wanda waɗannan suna daga cikin kusoshin kwamitin wannan masallaci, musamman kwamitin tafsiri na wannan masallaci. Allah ya musu sakayya da alkhairi, ya biya su. Kamar yadda muke godiyarmu ga Brigedia Abba Kyari mai ritaya, da Alhaji Maduriya Bama, da mai martaba Sarkin Askira, da Professor Usman Kyari, Injiniya Abubakar Isa, Injiniya Baba Sanda, Injiniya Muhammad Sanda, Injiniya Abba Yusuf, Injiniya Hassan Sa'idu, Baba Gana Abacha. Duk waɗannan suna daga cikin kusoshi waɗanda suke taimaka wannan aiki na alkhairi. Mu yi musu addu'a da fatan alkhairi. Allah maɗaukin sarki ya biya su, Allah maɗaukin sarki ya inganta rayuwarsu, ya sa albarka a cikin zuriyarsu da sha'anunkansu. Manyan malamanmu ba za mu manta da su ba, musamman Sheikh Muhammad Abba Aji, Allah ya ji kansa da rahama. Su ne wanda ya fara kururuwa da sautin sunna a wannan jiha. Tun muna ƙanana ba mu san ma menene sunna ba, wallahi muke jin wa'azinsa. Muna Kano, Allah ya ji kansa da rahama. Haka nan wanda ya gaje shi ya ci gaba da yada abinda yake yi malamin Sheikh Ibrahim Mustafa shi ma Allah madaukakin sarki ya masa jagora haka nan Sheikh Garba dan yaya Sheikh Abubakar Adam Sheikh Muhammad Ali Gabciya Sheikh Ibrahim Muhammad Fadil Abuya Chief Imam na wannan masallaci wanda yana tare da mu ba dare ba rana duk kai kawo da shi ake yi Allah ya saka masa da alkhairi da duk sauran malamai na sunna da suke wannan jiha waɗanda suna tare da mu da zuciyarsu da taimakon su da addu'arsu ba za mu manta da su ba mu sa su a cikin addu'ar mu da fatan alkhairi haka nan waɗanda suka dauki dawainiyar ba da tsaro a wannan guri wanda za mu fara fada shi ne commissioner of police ya taimaka da ƴan sanda kullun kuna ganin suna kokarin tabbatar da zaman lafiya da bawa ababan hawa tsaro haka nan director SS haka nan ƴan agajin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wanda ga sunan kuna ganin su sun sha damara suna jiran ko ta kwana akwai ƴan agajin jama'atu nasrul islam da man owa waɗanda duk kullum muna tare da su anan suna taimakawa Allah ya saka musu da alkhairi ga kafofin watsa labarai bututun sunna da suka rika yada sunna abinda duk muke karantarwa anan suka rika yada shi gidaje mace tana daki a gidanta ta ji ta radio ko ta television a dalilin su Allah ya saka musu da alkhairi akwai NTA zonal network center ta Maiduguri akwai Barnar Radio Corporation BRTB akwai Peace FM radio na nan Maiduguri akwai YTV ta Damaturu akwai AIT Kano akwai DITV ta Kaduna akwai Radio Jigawa akwai FM radio na Abuja akwai BATV na Bauchi waɗanda kusan kullun ana karatu su ma can suna yadawa kuma waɗanda duk suka taimaka wajen tallafawa da dukiyar su wajen yada wannan alkhairi Allah madaukakin sarki su ma ya yalwata musu a cikin dukiyar su Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a rayuwar su ya ba su jinkiri mai amfani ya ba su karfin gwiwa wannan alki na alkhairi da suke yi waɗannan su ne sojojin mu na goye waɗanda ba a san su ba su suke biyan kudaden da ake yin wannan aiki Allah ya saka musu da alkhairi akwai committee da kungiyoyi daban-daban wanda suka taimakawa duk shekara suna nan akwai indigenous committee wanda an sani su ne kashin bayan wannan aiki da ake na alkhairi akwai endowment committee wanda duk harkar da ta shafi mata kuma su suke tsayawa akai akwai Borno Muslim Consultative Forum akwai Association of Muslim Public Servant akwai Islamic Medical Association akwai Comfa Clinic and Hygiene Services akwai Madubi Pure Water akwai Instant Noodles Indomie Instant Noodle akwai Dangote akwai Goodberry Nigeria PLC akwai Al Jazeera Bread akwai Borno Express akwai Drebobin Tashar Kano Motor Park waɗannan dukkan su suna bada gudunmawa a wannan aiki da ake a wannan masallaci a kowace shekara Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi akwai wata mata da ta aiko da 200,000 ta ce kada a faɗi sunanta to a yi mata addu'a Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya yawaita mana irin su akwai Alhaji Grema Terap ko Grema Terap shi ma yana ɗaya daga cikin kusoshin da suke taimaka mana a wannan aiki Allah madaukakin sarki ya taimaka musu Allah madaukakin sarki abinda duk muka faɗa daidai Allah ka tara mu a cikin ladansa abinda duk muka yi na kuskure Allah ka yafe mana wanda muka batawa ya yafe mana muna roƙonsa afuwa mu kuma duk wanda ya bata mana mun yafe masa Allah ya bada zaman lafiya a wannan jiha da wannan ƙasa gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya taimaki musulunci da musulmi a duk inda suke duk wasu fitintinu da rigingimu da tashe-tashen hankali Allah ya bada maganin su Allah madaukakin sarki ya ganar da musulmi musulunci na ƙwarai ya ba su ikon bin sa ya ganar da su abin da yake barna ya ba su ikon kauce masa da wannan ne nake cewa wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم.